sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Asabar akan mitoci 19, 31 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio Amfani, Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da kuma Niya. Sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasin kasar Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkanku da warhaka. Amina Buhari auna ce tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin. A cikin shirin mu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakken labarai mai karatu Baba Yakub Makeri. Duk da ikirarin da rundunar yakin yankin Manbij ke yi cewa ta kwace ikon yankin sakamakon gagarumin janyewa da sojojin Amurka suka yi a Siriya, jama'an sojojin Amurka ne sun ce zuwa yanzu babu wani abu da ya canza a wannan guri. Amurka a jiya Juma'a ta yi watsi da batun da sojojin Siriya suke yi cewa sun kwace ikon birnin Manbij da ke arewa maso gabashin Siriya, inda ake bata kashi tsakanin mayakan Kurdawa masu samun goyon bayan Amurka da sojojin Turkiya bisa bukatar Kurdawan na Siriya. A cikin wata sanarwa, ma'aikatan sojin Siriya ta ce dakarunta sun kwace muhimman wurare a Manbij, kuma ta kara da tabbatarwa al'ummar da ke yankin cewa akwai cikakken tsaro ga 'yan Siriya da ma waɗanda suke zaune a wurin. Sai dai rundunar haɗin gwiwa a jagorancin Amurka da ke yaki da kungiyar ISIS a wurin ta maida martani a sakon Twitter ta da fadar cewa babu alamar gaskiya a wannan magana da sojojin Siriya suke yi, kuma ta kara da cewa tana kira ga duk wani mahaluki da ya mutunta yancin Manbij da kuma tsaron mutanen yankin. Shugaban Amurka Donald Trump a jiya Juma'a ya sake yin wata barazana zai rufe kan iyakar Amurka da Mexico kwata-kwata, kana ya kuma yanke taimako da Amurka ke baiwa kasashen Honduras da Guatemala da El Salvador idan majalisun tarayyar suka ki bashi kudin gina katangan kan iyakar. A cikin wasu jerin sakonnin Twitter, Trump ya kira da a canja dokar bakin haurin kasar wanda ya kira ta a barar kunya. Kalaman nashi na zuwa ne yayin da rufe wani bangaren gwamnatin Amurka ke shiga kwanaki na cikon bakwai sakamakon rashin amincewa da bukatar Trump akan kasafin kudin kasar, inda ya bukaci a bashi dala biliyan 5 domin gina katanga, lamarin da 'yan majalisar Democrat suka ba da shawara a karfafa tsaron kan iyakar baki daya, amma kuma suka kalubalanci gina katangar. Rufe iyakar Amurka da Mexico dai hakan na nufin za a samu tsaiko akan hulɗan kasashen biyu wanda ke haifar da cinikin dala biliyan 1 da miliyan 800 a duk rana ta Allah. Gwajin da aka gudanar akan gawar yaro mai shekaru 8 ɗan ƙasar Guatemala ya nuna yarin na fama da mura a lokacin da ya mutu a hannun jami'an kwastam ɗin Amurka a jihar New Mexico da ke kudu maso yammacin Amurka. Babban jami'in binciken lafiya a New Mexico ya faɗa a wata sanarwa a ranar Alhamis yana mai cewa an gano Philip Gomez Alonso yana fama da toshewar hanci yayin da aka gudanar da gwajin mura akan gawarsa. Sanarwar ta ce da yake sakamakon bincike da aka gudanar akan gawarsa na mura ne, wako kuma an tabbatar da mura ta kashe shi, to akwai bukatar a ƙara yin bincike domin tabbatar da gaskiyan abin da ya yi sanadiyar mutuwar. Alonso dai ya mutu ne a hannun jami'an custom na wato a jajibirin sallar Kirismeti, kuma shine yaro na biyu dan kasar Guatemala da ya mutu a hannun jami'an custom din Amurka a cikin wannan wata. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an tsaron Sudan sun yi amfani da barkonun tsohuwa akan masu zanga-zanga a birnin Khartoum a ranar cikin 10 da aka fara zanga-zanga akan tsadar rayuwa, wanda yanzu kuma ya koma ana kira ga sauyin gwamnati. 'yan sanda sun zuba wa ɗaruruwan masu bauta da suka fara zanga-zanga bayan sun gama sallar Juma'a wajen babban birnin kasar wato Barkodin tsohuwa domin su tarwatsa su. Waɗanda suka shaida al'amarin sun ce masu zanga-zangan sun taru a birane da dama a faɗin kasar baki ɗaya, ciki har da birnin Omdurman da kuma Port Sudan da Atbara da kuma Madani. Hotuna a kan shafukan zumunta sun nuna hayaki ya turnuke wasu unguwanni a cikin birnin Khartoum, inda masu zanga-zanga suke kona tayoyi. Babban jam'iyyar adawa ta Sudan Congress Party ta faɗa a jiya Juma'a cewa jami'an tsaro sun kama madugunta Omar Al-Dagir, a cewar kamfanin dillancin labaran ƙasar Faransa.
Kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma ga shirinmu na A Bari Ya Huce.
Assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Lafiya kalau yau daula ta yi balaguro.
Amma za mu kawo mutu.
A dai kawo mana tsaraba.
Kada a manta da shi A Bari Ya Huce ba.
A kawo mana hatsaraban labarai.
Gaskiya ne.
Ma ji labari daga ƴar gudidi. Abinda ta ji ta gano. To Hafiz, duk da yake dai kamar yadda ka ji wannan waƙar da muka yi yau ta shafi soyayya. Amma to bari mu buɗe wannan babin da gaishe-gaishen ta'aziyya. Wannan wasiƙa ta'aziyya ta fito ne daga hannun Nasiru Kainuwa Hadeja. Yace yana miƙa ta'aziyya ga mai girma mataimakin gwamnatin jihar Jigawa, Barista Ibrahim Hassan, Shatima Hadija sakamakon rasuwar kanin shi Alhaji Muhammadu Hassan. Allah ya ji kansa ya kuma sa ya huta.
To amin. To ni ma a hannuna ina da katin ta'aziyya na filin Abari ya huce da daukacin ma'aikatan BOA Hausa zuwa ga iyalan Bashir Janna wanda Allah ya wa rasuwa a jihar Kano dake unguwar Indabawa wanda ya fama da jinya. Ubangiji Allah ya ji kansa, Allah ya masa rahama, muna wa iyalansa
kuma ya da rasuwa daren
juma'a to Allah kuma ya mutu ya bar daya
Allah Allah ya ji kan mamaki kuma yaro Allah ya raya shi
ba Allah ya daya ba
amin amin bari kuma mu ka gaisuwar a turanci ana cewa to bari in ce barkan haihuwa ana cewa happy birthday ko aha to ina mika gaisuwar barkan haihuwa in aka ce barkan haihuwa zaka tsammaci kamar ana tunanin ana maganan dan yaro ne yar gudidinka
wato kamar zagewar ranar haihuwa
to amma wannan muna mika wannan gaisuwar ta musamman ce ga dattijiya wanda aka fi sani da suna iya ana kuma ana kiranta mamar tasi a garin Jimeta Yula a jihar Adamawa yau tana bikin cika shekaru 70 to da ƴaƴanta fara ne da ishe ne da asirta da jikokinta an gata duk dai muna miki barkar cika shekaru 70
muna miki murnar ranar haihuwar ki zagayowar ranar haihuwar ki
to ana cewa wai Allah ba mu damshin su ko
kware
cika shekara 70
da yawa
amma da yanzu da ranar soyayya ne dalili ko shine muna da gaishe-gaishen auren raki da za a yi har guda uku yau din nan za a yi su yau
muna da sababbin angwaye filfil
to kila shi yasa Daula ta gudu yau amma duk da yake dai ba za ta je wannan auren ba kasancewa a gida za a yi shi tana da kaddanta za su yi aure yau na farko
dai Daula an sha miya
ba shi yasa ran da take baka wai me yasa baka ce mata anti ba
eh ai shine ita ta manta cewa gaba nake da ita
to anti Daula tana gaida iyalan Alhaji Muhammadu Alasan murnar daurin auren ƴaƴansu mata guda uku wai za a yi biki
za a sha biki
gashi shi yasa ni ma ne kunshi Fatima da angonta Haruna sai kuma Huraira Haja da angonta Safwan da kuma Zainab da angonta Gazali dukan su za a daura waɗannan auren ne yau sai dai Daula ta mance bata faɗa mana ina za a daura auren nan ba da karfe nawa ne za a daura auren amma dai dukan ku angwaye da amare
muna muku fatan alheri
Allah ya bada zaman lafiya da hakurin zaman tare.
Gaskiya ne dan ta ya hakuri sosai.
To sai kuma wannan muzika da muka samu wannan taninka nan.
Gaskiya wannan ba ta fito daga Haruna Muhammad.
To ai wannan musika Hafiz. Wannan musika ya fito dari Haruna Muhammad. Ye aikuta ya fito dari.
To fa.
Ya rubuto yace daula ya rubuto yace ɗan garin Bugres ya fito dari kai ko yau din da ma na ga wasikan nan to Muhammad.
To Muhammad Haruna ba.
Wasikan ka ta samu shiga.
Ga nan ta samu shiga. Na dakkota. Wasikan daurin auren Jamilu Idris Dabawa wakilin jaridar Rariya a jihar Katsina. Shi ma zai angunce da amaryarsa Fatima Abdullahi Baturi.
To
shi ma kuma kin ga a yau ne Asabar.
Yau akwai auren
din nan ba za a daura auren ne a unguwar Lamba Tudun El Lihidi cikin birnin Katsina.
To Allah
ya sa. Da misalin karfe 2:30 na rana.
To su ma kamar waka zalika Allah ya sa an yi adace.
Yawa Allah ya ba da zaman lafiya ba.
Ya kunin zaman tare. To da kuma albarkar zaman tare zan ce.
Gaskiya ne.
To shi yasa aika muka zaba waɗannan waƙoƙi dan mu taya angogi anguna da amare holewa to mu saurari wannan faifai dake bisa inji ango da amarya. Special dedication po.
Wato an yi shi dan musamman tsakanin amare da anguwa yau
da
waka.
To wannan da kuka ji ta kutuna da wannan ranan. To Hafiz aka ce bikin magaji bai hana na magajiya ko?
Gaskiya ne.
To bari mu bude babin gaishe-gaishen nan da waɗannan wasiƙu da dimbin wasiƙu da suka muka samu a hannayenmu. Gaisuwar fata alheri ga Jack Tasha ko mai Tangle ne ko kuma mukamin gargajiya da yake da shi a Tangle. Jack Tasha a jihar Gombe. Sai kuma gaisuwa ta musamman ga Sani Mafara a jihar Zamfara. Da Baba Andarawa Zarmai a Huntuwa sai kuma Reverend Abdu Bakwai a Mararraba Kankaramin Lumfashi. Da Jamila ta uwar yaya a Malumfashi da kuma Honorable Aminu da Anna Zan a Jaskwata ta Yamma da Bauchi. Sai gaisuwar da ta fito daga hannun Yakubu Abdullahi. To sai ce gaisuwa zuwa ga Alhaji Mustapha Shamado Dambam da Honorable Babale Abubakar Dambam da Baffa Haruna Bajuga da Ame Suleiman Bajuga da Ibrahim Baba Usman Misau dan madamin ko babba ne ko dan madamin babba ne to da Husaini Abba Dambam da kuma Honorable Ibrahim Makama Misau. Sai kuma gaisuwar fata alheri daga hannun Ashiru Sani yace ina gaida abokaina irin su Lawal Bin Hambali MK da Ashiru Usman Sabo Gwaram da Ayuba ko karshe ne yaron sanata Mafara to Allah ya sa da na faɗi wannan sunan daidai
to amin
da kuma Bashir Ahmed Ruwan Baure da Ibrahim SD Kusifa da kuma yace da Aunty Daula Salim da kuma Aunty Grace Alheri da fatan kuna lafiya da kuma Hafi
kuma ya manta na aiki ni ka manta da ni ke nan
ko bai a ki karatu sunan to da Hafi
to ni ma ina da na WhatsApp dan gaishe-gaishen fito wasiƙar mu ta farko ta fito daga Balangwari inda yace yana mika gaisuwarsa da Dr. Malam Ibrahim Shekarau da Abdullahi Umar Ganduje da Talatu Balangwari Wairano da fatan duk suna cikin koshin lafiya.
To manya ya gaida.
Na wannan manya ya gaida gaskiya.
Gaisuwa ta ban yaron ku ya dade.
Daga gwamnoni ne. Eh. Kuma talati ita ma da ta samu shiga.
Eh to ko talakace irin mu ko.
Ita ma da alama ne.
To duka a bari ya huce da gaishe ku.
Sai kuma gaisuwar da ta fito ta gaba daga Bella Yahaya. Inda yace a mika gaisuwarsa zuwa ga Kinuni Sani Unisari da Dahiru Mai Shago Hanafari da Okala Chiaman Isawa da Abdulkadir Aliyu Mina da Barista Hassan Choli Maskandari to Allah ya sa na faɗi sunan daidai
amin
sannan kuma da Prince Tasi Ibn Abdullah Azare da fatan sun ji kuma suna cikin koshin lafiya
to
kati na ƙarshe ya fito daga Adamu Sabiu inda yake yana yi wa masu gabatar da shirin fatan alheri sannan kuma yace a mika masa gaisuwarsa zuwa ga Buhari Hayaguru da Kinuni Sani Unisari da Shehu Adamu Jau da Amina Adamu Malam Madori da Musa Hadarin Asba da Aminu Kano Mai Dagarko da Gali Suraja Faki da Mansur Babaura na fada da Yawala Sani Takai da fatan duk suna lafiya
amin da fatan an waye gari lafiya labarin da yake yawa gaisuwa ce ta musamman ga waɗannan anguna da amare ba
da amare ba
wato duk labarin ya jibinci aure da zaman gida
dan ni ina nan tafa da wani labarin magidanci
ni ma haka ga ni ba na wani magidanci ne da Adamu Muhammad ya aiko yace labari ne na wata bafullatana to kaji yace wani dan boko ne kuma ma'aikacin gwamnati ya aure wata mata bafullatana
to fa
aha aka zauna an yi shekaru sai yace kai wannan ita dai ba ɗan zamani bace Allah ya albarkace su da ƴaƴa maza da mata suna zaman su lafiya sai je aure wata ƴan zamani
to fa
aha ya kawo
ya kawo
ita ba platana bace makaranta boko ba ita kuma wannan ƴar boko da halin ƴan boko idan mai gidan zai fita sai amarya ta ce mishi sweetheart a dawo lafiya kullin sai ta ce sweetheart a dawo lafiya to wannan uwar gida abin ya dame ta sai ta tsamanci cewa wai amaryar nan tana cewa ya sayo mata alawa tsaraba sweet haushi ya kama ta kullin haushi ya kama ta sai wata ran zai fita sai ta ce kai wai wani kullin sweet a dawo lafiya sai ka ce wata karuwa
to fa
wato shi ke da wata tace da zai fita shi mai sai tace mashi to alawa to ni ma alawa wai wato ita tana nufin cewa in ya dawo shi mai so mata zaraba alawa to yace wato shi ya bada labarin nan ne domin kan Kanuri su ji haushin shi su sabibi da haka shi ya aiko da wannan labarin
amma shi ai ba mu san menene ne ba ba tunanin ne ko Kanuri
to dai shi dai ko ya haka dai yace ya ba kowa adalci
to shi kenan ya kyauta to sai labari da ni kuma ya fito ka Ashir Sani na wani magidanci da ya dawo gida daga kasuwa a Gaje kuma sai aka yi rashin sa'a yau da gobe ta yi halinta a ranar
ba samu kasuwa ba kenan yadda aka ji haka ka dawo
a hankali ba
yadda aka ji haka ka dawo
wato shigar sa gida ke da wuya ko sannu da zuwa matarsa ba ta yi masa ba irin wasan nan na mata da miji
eh
ita ban ta masa ba
eh to shike da shi
goma da goma ba labari ganin halin da ya shigo a maimakon ta tarbe shi da kulawa mai kyau sai ta fara dariya tare da cewa mai gida daga ina haka?
A to yau abin ya bada labari ta ga kila a zuwa fuska mu tike.
Gaskiya ne. Buɗan bakin sa ke da wuya sai ya fusata sai ya ce daga lahira nake.
Ka ba kwa ci lahira.
To sai aka yi rashin sa'a ita matar ta sa mahaifiyarta bata jima da rasuwa ba. Ita ce ya su mama. Wace take tambayar sa ya su mama? Wato ya ga su mama
ke da lahira tun daga lahira yake ce ita kuma ta tunta ba kun ji lahira.
Sai ya ce ban biyo ta layi ɗan wuta ba.
Wai mama su rinka tashi ce ɗan wuta.
Eh wato wai bai biyo ta layi ɗan wuta ba. Kai Allah ya kiyaye.
Lallai ga yau ga wannan kasuwa ta yi kasuwa an dawo da fushi.
To Allah ya kyauta wato kin ga wannan ya nuna cewa mutum ya shigo gida ba a san halin da yake ciki ba.
To an guna da amare.
Yawwa sai ka ga
mutum kuma. Kaga wato kaga labaran nan guda biyu. Kaga wannan na farko dai ana magana sweetheart to ai ta sweetheart Allah ya sa a dade ana yi.
Kwarai da gaske.
Kana kuma gashi kuma wannan ana cewa to wani lokaci amare. In aka zo ba laifin ki bane amma aka fito daga waje aka samu bacin rai ko a wurin aiki kai ko mota ce ta fashe
wani lokaci
ko babur iska ta sace to wani lokaci ga haushin ka yana karewa akan dani to Allah ya bada zaman lafiya da hakurin zaman tare. Fara daga mana hannu sabibi daka yanzu a madadin
Muhammad Hafiz Baballe
alheri ke muku fata alheri Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci
to amin
da alheri.
Kawo ka karshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci. Sai can an jima da Hantsi, za ku ji mu dauke da wani sabon shirin, inda za ku ji mu dauke da shirin karamin sani. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Buhari Auna ce daga nan birnin Washington DC, nake sallama da ku.
VOA Afrique, dites-le.